Rahoton wanda aka baje a yayin wata muhawarar bayanar jama'a wace kungiyar Alternative Espace Citoyen ta shirya ya biyo bayan wani binciken da cibiyar International Budget Partnership ta shafe watanni da dama tana gudanarwa a kasashe kimanin 120 dalilin tantance zahirin yanayin tafiyar yaki da cutar coronavirus daga farkon bullar wannan annoba kawo yau kamar yadda mai kasida a wannan muhawara Abba Hassan ya yi mana karin bayani.
Binciken ya nuna cewa a wasu kasashen madiyawa akwai inda ba ba da cikakken labari ga 'yan ƙasa, kuma akwai inda matakan nan da aka ɗauka ba a ɗauki ra'ayin 'yan ƙasa ba. A ga yanzu an dibici wasu ƙasashe an ce kaman mata su ne masu ƙananan ƙarfi, ko kuwa a ce gajiyoyi ko yara, kuma an ce wasu masu ƙananan ƙarfi kaman cikin 'yan kasuwa, wannan abu ne wanda zai takura ayyukansu. An ɗauki matakai, wato bincike ya nuna cewa lokacin da ake ɗauka wannan matakan ba a tambayi ra'ayin jama'a ba. Kenan mutane a yau ba su da tabbacin cewa wa'annan abubuwan da aka ɗauka sun magance ciwon da aka gano. Lalle bincike ya nuna cewa da sauran runa aka ba ya kamata cikin ƙasashenmu a samu cikakken labari don 'yan ƙasa su san cewa wai su wa'annan matakan da aka ɗauka kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya.
Kimanin biliyan 14 na dalar Amurka ne aka bayyana cewa an ware a matsayin kashi na farko na kuɗaɗen zartar da matakan yaƙi da cutar ta COVID-19 a duniya. Sai dai wannan bincike ya gano rashin haske a game da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗe a ƙasashe da dama.
Yanzu aka ɗauki misalin ƙasa kamar Niger, ba a yi isasshen rahoto ba musayin da aka yi amfani da wannan kuɗaɗe. Wato yau kenan a zaman mu na ƙungiyoyin farin hula shi ne muke cewa ya kamata wa 'yan ƙasa su san an fidda kuɗaɗe da yawa na baitulmalin gwamnati wanda ya kamata a yi amfani da su saboda a magance da abin da ya shafi wannan malatin.
Wani ɗarajin kare haƙƙin ɗan adam Jori Ibrahim da ya halarci wannan muhawara ya ce bai yi mamakin jin bayanan da binciken na IBP ya bankaɗo ba saboda yadda jami'ai a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka suka maida rubda ciki da dukiyar jama'a tamkar sana'a.
Aka ce biri ya hau wai ce ga banza bale sanda sarakuwar shi ta laƙe sama. Waɗanda lokacin mu ana cikin kwanciyar hankali ba su fidda haske ba bale yanzu da an ce an shiga an sa kiɗin taɓaci. Kenan wannan abubuwa ne da ni matsayina na ɗan ƙasa wanda ke larwa abin da ke wakana yau da gobe bai bani mamaki ba. Kowanne dama mutane suka samu suna amfani da ita ne don su ƙin haske su ƙin adalci ga mutane. Wannan binciken ya ƙara jaddada mana da muna nesa ga mulki na demokaradiyya saboda abin da ya ke bada alamu ana gudanar da iko na demokaradiyya shine a baiwa mutane haske.
Yaki da annobar COVID-19 wani abu ne da ya haddasa cece-kuce a tsakanin hukumomi da talakawa a ƙasashe da dama, inda matakin kulle da takaita harkoki suka janyo tarzoma. Kamar yadda a yanzu haka batun allurar rigakafi ke ci gaba da haddasa muhawara, inda hatta a ƙasashen da suka ci gaba ake samun masu tirjewa matakan da aka shimfiɗa da zummar dakile yaduwar wannan masifa da ta addabi duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.